Baranka wanar ke ya Yahuda yarda da ni mi tafiya tare raina ke yake wa take
ruwa na so ka bani insha baranka wanar ka ya Yahuda yarda da ni mi tafiya tare raina kai yake wa take
e bana jin kishin ruwa indai ga ki a barbatin bar kauna ke ta karuwa ciki na zuciyar yake jido kalama tun bakar kawa wanda gare mu take ta sa ido kai ko da dararrafe zanan foki na sake a cikin haske Allah ki wasake inda zuma a barake ke ce farkin zamu ta bana kuna baba tinki o karshe
ga kai ruwa da shan Allah kai dai ka damke la haula san babu mai ima illa ni kai na sa cikin kalbi mai kin ka sanya waradi dan Allah ka ce da ni dalin kullum ka ranka min kullum sannan ka kai na guncilin farka bari a ce nei felin
baby
sorry baby
baby
please baby baby
baby